addu'a ta 102 bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Abu Huraira shirwata wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana karanta wannan addu'a kullun in zai kwanta bacci. Bismika rabbi wada'tu janbi, da sunanka ya ubangiji nake shimfida bangare na, shine wada'tu janbi. Wannan bangare in mutum zai kwanta ba yana kwanta ta bangaren dama ba, shine sunna ya Annabi, in zai kwanta yana kwanciya ta bangaren daman sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Har yadda yake kwanciya arwaito, wannan hannun na dama shike dorawa haka sai ya fulo da shi, wannan hannun kuma na gun sai san shi tsakanin kafafuwarsa guda biyu, ko kuma ya dora shi haka haka a miƙe yake kwanciya. Ba laifi in ka gaji ka canja kai rigingi ne ko ka koma ɗaya bangaren, amma dai duk lokacin da kana bacci ka juyo kaga ba a dama kake ba, to kai kokari ka koma dama din, yana da kyau, don ko mutuwa ce ta zo same ka ta bangaren dama, kullun abu na dama ana yaban dama, hagun kin sa ake yi, ko me ma indai hagun ne sai dai wajen cire najasa kaman ko tsarki sai ga da hagun ake. To Annabi yana yin haka din sallallahu alaihi wasallama ya kwanta, to wannan shimfida bangaren da kai shine wa ba'atu jambi, ya Allah da sunanka nake kwanciya haka, wa bika arfa'uhu, da kuma sunanka nake daga kwaibina da bangare na, ka kwanta da sunan Allah kuma insha Allah zaka tashi da sunan Allah. Fa in amsakta nafsi, idan har in ka rike raina, ashe zai iya yiwa ka kwantan Allah ya rike? Eh, ai kamar mafarki ne fa mutuwa, mutuwa ba kaga yadda kai mafarki kamar ka take, ba kai mafarki zaka kana kaza ba, to haka in ka mutu zaka ga yanzu ne zaka abu kaza ya faru, kamar mafarki sai kai kokarin ka farka kuma bai zai farku ba, shikenan ka wuce daga nan. Allahu akbar.